بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شدا غوتان ربيع الآخر shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 141 cikin jerege darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan tafi na Ibn Taymiyyah yana magana ne asali akan bayani game da tafarki madaidaici musamman game da fassara na social Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wadanda ke magana akan ahadisu sifat al-khabariyya sannan kuma a bisa dabi'a ta littafin Ibn Taymiyyah yana yawaita kawo fa'idoji da mas'aloli da yawaita yin dajiya dan tattaunawa akan kadiyoyi mabambanta Allah ubangiji ya saka mu da alkhairi to kafin mu shiga akwai sanarwa game da jana'iza ta mahaifiyar barista Muhammad Sani wato wanda aka fi sani da suna Balarabe Balarabe ne namu nan dara hadis mahaifiyar shi Allah ya mata rasuwa kuma za a yi mata jana'iza karfe 10:11 na safiyar nan a filin Idi na masallacin Idi na Mallawa wanda ke kan Jos Road sai mu sa ta addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah kuma ya ba iyalanta hakuri sannan kuma wanda ya samu hali lalle akwai bukatar mu je wannan jana'iza wanda lokacin mun tashi karatu insha Allah ajiya ma an yi mana rasuwa a nan kasar Zazzau madakin magajin garin Zazzau wato wanda kani ne ga shine martaba sarkin Zazzau wanda ake cewa Alhaji Mansur Nuhu Bamalli shi ma ya rasu ajiya da yake shi a birnin Lagos ya rasu wanda kafin rasuwarsa shine ambassador Nigeria a kasar Morocco muna mika ta'aziyya ga martaba sarkin Zazzau da kuma sauran iyalai da ƴan uwa da dukkanin al'umma kasar Zazzau Allah ya gafarta ma wannan bawan Allah Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta babu shakka mutum ne da yayi kokari sosai a wajen taimakawa wannan kasa ta Zazzau da samar wa mutane hanyoyin inganta rayuwa da scholarship da ya ta samu ƴaƴan mutane a wannan ƙasa da ya zauna ta Morocco Allah ya gafarta mishi to idan ba manta ba muna tattaunawa game da matsalolin da Ibn Taymiyyah ya kawo game da muhimmancin ikhlasi da dacewa da sunna a wajen aiki da kuma hadarin da ke cikin riya da kirkirar bid'a mun ga wanda yake mana kenan wanda ya maganganu masu matukar muhimmanci kwarai da gaske to za mu tashi inda yake cewa thumma كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على أمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا وهذا لما يتنا وايكي تشيوا متاني ما سيين ما سأيكة أيوكا أكون ذي دنجا أيكة أبندا أكا أمرتيش ينا برن أبندا أكا هنيش حكم وانديكي يا هذا بيوم yana yin wannan yana yin wancan saboda haka aka samu kaso guda uku al-ma'mur al-mahzur al-mustamil ala shi'i akwai wanda yake yin wa'azi kamar yadda ake so ayi akwai wanda yake yin wa'azi ba yadda aka ce ba ko kuma wanda yake hada yadda aka ce ayi da yadda aka ce a bari a wajen aikin ibada ma haka akwai wanda yake yin sunna akwai wanda yake yin bid'a akwai wanda yake cakuɗa sunna da bid'a akwai wanda yake yin gaskiya a kasuwanci shi akwai wanda yake yin ƙarya akwai wanda yake takura gaskiya da ƙarya ko mun gane kowanne zaka iya samu zuwa wannan kaso guda uku sai ce to kuma kowanne kashi daga cikin ukun nan yana iya ana iya samu mai yin wannan aikin yana da kyakkyawan niyya a cikin aikin da yake ana iya samun shi kuma yana bin son zuciya ana iya samun shi kuma yana hada guda biyu wani lokaci da niyya mai kyau yake wani sashe na aikinsa wani sashen kuma da mummunan niyya to hakan ka hada zai baka yace fa hadhihi tis'atu aqsamin kaga abu tara kenan a cikin al-ma'mur bihi a samu yaf'alu al-ma'mur bihi bi niyatin hasana yaf'alu al-ma'mur bihi biniyatin sayyatin aw bihawal yaf'alu al-ma'mura bihi wato biniyatin mazija min ash-shay'ain kaga uku kenan to haka shi ma wajen mahdhur din zaka samu uku haka shi ma wajen al-mustamil ala amrayni shi ma ka samu uku kaga uku sau uku ya zama tara yace wa fil amwalil munfaq munfika alaiha min al-amwali sultaniya to haka ma zaka samu wannan abin yi da kyau yi da mummuna cakuɗa kyakkyawa da mummuna sannan kuma kowanne mai kyan ayi da kyakkyawan niyya ko mai kyan ayi da mummunan niyya ko mai kyan a cakuɗa niyya kyakkyawa da mummuna haka dai zaka yi samu wannan yace game da dukiyoyin gwamnati al-amwali sultaniya al-fai'i wa ghairihi kaman fai'i wato ganima kenan da wasunsu wal amwalil mawqufa da dukiyoyi na waqafi wanda wasu attajirai ko masu neman lahira suka dakatar da magadansu daga cin wato wannan dukiya suka ba Allah ita to a bisa al'adar kasashen musulmi a wancan zamanin da suke magana kuma har a wannan zamanin ma kasashen musulmi gwamnati take kula da wannan dukiyoyi tana karkashin akwai ministries akwai commissiononi ko hukumomi waɗanda su suke kula da waqafi yanzu kamar wannan waqafin na Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi dar hadis din nan saboda a Najeriya babu hukuma ne amma da ba zai zama private organization yadda yake ba yanzu gwamnati take kula da shi ta turo shi wa gabanni ta bada ita take bada appointment na su waye za su zama board of directors ita take kula da financial activities ita take ba su budget ita take ba su abin nan funding gwamnati take gaje kasashen Larabawa Misra Saudi Arabia da makamantansu duka akwai wizaratul awqaf wa shu'unid diniya ko na makamantan haka su suke kula da waqafi domin ta haka ne kawai za a iya samun daman akan cewa zai wanzu in babu haka babu wanda yake da daman akan cewa waqafin shi zai wanzu sai dai Allah kawai ya ga mai wanda da shi sai daga kasar Misra akwai waqafi da wasu yin sun fi shekara dubu kamar Jami'atul Azhar waqafi ne da dadde haka a kasar Saudi Arabia har yanzu waqafin Sayyidina Umar da Sayyidina Uthman duk suna nan a Madina ana ci gaba da idarar su ko da an canza musu yanayi ko an samu wasu tafawurat a cikin me ake yi da su har yanzu dai suna existing a matsayin waqafi kuma ana sa ran cewa masu wannan waqafin suna ci gaba da samun lada to amma kaga a irin kasashen mu babu wanda yake da tabbaci cewa wani waqafi zai wanzu irin wannan dadewar wanzuwar Allah ya kyauta to wal amwalil musa biha da dukiyoyin wasiya su ma gwamnati ce kula da su idan mutum ya wasiya da dukiyarsa cewa ayi kaza ko a ba wani yana hannun gwamnati har zuwa kan lokacin da masu wasiyan za su yi hauzi wal amwalil manzura da dukiyoyi na alwashi wa anwa'il ataya da dukiyoyi wanda suka shafi ababen da ake ba mutane albashi pansho gratuity palliative wane ne duk suna cikin ataya subsidy duk suna ciki was sadaqat da dukiyoyin zakka was silat da dukiyoyin sada zumunta to duk waɗannan dukiyoyin na gwamnati su ma a cikin su ana samun irin wannan ana samun shugabanni wanda suke ciyar da dukiya ta kyakkyawan hanya ko su ci da ita ta mummunan hanya ko su ta guda tsakanin aikin kirki da na banza kuma ya zama a cikin niyoyinsu akwai waɗancan guda uku niyya mai kyau niyya mummuna ko niyya cakuɗaɗɗiya tsakanin kyau da muni yace wa hadha kulluhu min labsil haqqi bil batil duk wannan yana cikin cakuɗa gaskiya da ƙarya wa khalati amalin salihin wa akhara sayyi'in da kuma cakuɗa aiki nagari da wani mummuna was sayyi'u min zalika قد يكون صاحبه مخطئا شي mummunan aikin wanda ya aikata shi yana iya zama mai kuskure au nasiyan ko mai mantuwa maghfuran lahu wanda Allah ya gafarta mishi kuskuren shi ko mantuwarsa kal mujtahidil mukhti kamar yadda mutumin da yake malami yayi kokari wajen neman hujja ko yin hukunci ya kuskure allazi lahu ajrun yana da lada guda daya wa khata'uhu maghfurun lahu kuma an gafarta masa kuskuren sa وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر تا اذا ما كما كسكرن ناشي لشي وانده يو ايكتا وانتا ايكيو karamin kuskure ne wanda ana gafarta shi idan an guje ma babba karamin laifi wanda Allah yana gafarta shi in tasalibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atukum wa qad yakunu maghfuran ya iya zama kuma laifin abin gafartawa ne bi taubatin saboda ya dina ya cire kansa daga laifin ya tuba aw bi hasanatin tamhu sayyi'ati ko ta hanyar aikata wasu kyawawan ayyuka wanda suke goge munana inal hasanati yuzhibu sayyi'at aw mukaffaran bi masa'ibid dunya ko kuma Allah ya yafa zunuban ta hanyar fitintunu da zarbawar rayuwa a cikin jiki da dukiya da lafiya da aminci wanda suke samun mutane wanda Allah ya ce dukan su hanyoyin kafirta zunubai ne wa nahwu zalika kuma kamancin wannan in ba ya tunawa a cikin al-iktida mun tattauna akan mukaffiratu zunub da malai ya kawo su yace illa anna dinallahi alladhi anzala bihi kutubahu wa ba'atha bihi rusulahu ma taqaddama min iradatillahi wahdahu bil amali salih yace amma baka sani addinin Allah wanda Allah ya aiko littafai ya kuma aiko manzanni ayi shine wato duk aikin da zaka yi ka nufaci Allah kadai da aikin kuma kai aikin nagari ka nufaci Allah shine niyya kenan kar ka yi riya nagari kuma shine ka bi sunna ka bi abin da Allah ya ce ka bi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma a cikin aikata ayyukan aka samu wannan kurakuran to Allah yana iya gafartawa saboda wadancan asbabu din wa hadha huwa al-islam yin aiki ka nufaci Allah kuma kai aiki nagari shine musulunci al'am alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin ghaira wanda Allah ba zai anshi wani abu daga gun wani ba Allah ba zai yarda da wani aiki da wani yayi ba sai irin wannan din shi kadai Allah yake so qala ta'ala Allah yana cewa wa man yamta ghairal islami dina falan yuqbala minhu wanda dai ya jera rumo wani addini ba musulunci ba da dai ba za a karba masa ba wa fil akhirati minal khasirin alahira kuma zai zama cikin ma'asaranta Allah ka tsare mu wa qala ta'ala kuma Allah yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina indallahi al islam Allah yace shi da kansa ya sheda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi Allah haka nan mala'iku ma sun sheda haka nan ma'abuta ilimi na gaskiya sun sheda qa'iman bil qist Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abun bauta sai shi huwal azizul hakim mabwayi ne mai hikima sai Allah yace inna ad-dina indallahi al-islam kadai addini a wurin Allah shine musulunci a cikin Ali Imran kin wal islamu yajma'u ma'anayni lafazin al-islam yana zuwa da ma'ana biyu a cikin shari'a al-istislamu wal inqiyadu na farko shine aduhu mal istislam miqa wuya total submission da ake cewa ko walin qiyal da ciratuwa zuwa ga dokar Allah ya zama ka sallama kanka da rayuwarka da tunaninka da hankalinka zuwa ga abin da Allah ya dade shi shine al-islam fala yakunu mutakabbiran mutum ya zama bai da girman kai bai da girman kai wa gaskiya na biyu kuma wasani ma'ana ta biyu al-ikhlas tsantsanta bauta ga Allah min kauli ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin wato ya zama ya wani mutum wanda mutum ɗaya ne ya mallake shi to ya zama Allah ne kawai ya mallake ka shi kadai kake yi wa ba ka yi wata ibada dan neman yardan wani ko dan fusata wani sai dan yarda Allah kawai to wannan shine ka tsantsanta bauta ga Allah kenan fala yakunu mushtarikan kada wani ya tarayya da kai kar kai mu Allah tarayya da wani huwa an yusallima al-abdu an yuslim al-abdu lillahi rabbil alamin shine bawa ya mika wuya ga Allah ubangiji kama qala ta'ala kama inda Allah yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yace wa man yarghabu an millati ibrahima wannan man istifhamiya ce bi ma'ana abin nan wanda ake ce mata man ibtida'iyya kamar ana cewa ne wane ne wanda zai iya kyamatar addinin annabi Ibrahim man yarghabu an millati Ibrahima wane ne zai iya kyamatan addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya maida kanshi wawa allazi safiha nafsa hudun nan an ce humul yahudu wan nasara sune yahudawa da nasarawa wanda sun biyo cikin al'ummar ƴaƴa da jikokin annabi Ibrahim daga ciki suka fito amma kuma suka ki addinin shi suka fandare to su ne suka maida kansu wawa asalin safih bi ma'ana safaha jahila ko kuma sukan ce jahila amra nafsihi wanda bai san darajar kansa ba ko kuma fa'ala bi nafsihi ma yaj'aluhu safihan wanda yake yin abinda mutane za su gan shi a matsayin dolo shi yake cewa safihu yi dinga yin jahilcin da kowa ma zai fahimta shine wato ya cuci kansa kenan Allah ya tsare mu illa man safiya nafsa Allah ya ce wala qadis safainahu kuma hakika mu inji Allah mun zabe shi shi annabi Ibrahim fi dunya anan dunya Allah ya zabe shi ya bashi annabta ya bashi manzanta ya bashi abin nan wato khulla ya bashi ayaya da jikoki annabawa ya wanzar da ambatansa ya yabe shi kamar yadda Allah yake cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin shine zabin da Allah ya bashi Ibrahimu baba yahudi bane baba kristi bane aya kasance mai addini ne mai kakke musulmi bai taba zama cikin mushrikai ba da sauran ire-iren su Allah ya ce wa innahu fil akhirati kuma lalle shi annabi Ibrahim a ranar lahira laminas salihin wallahi yana cikin managarta bayi a ranar lahira id qala lahu rabbuhu aslim kalabarta musu yayin da Allah ubangiji ya ce masa aslim to shine mahallin shahid aslim ya ce ai al-islam huwa linqiyad ko da Allah ya ce manabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya ga Allah nan take ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah ubangiji wa wassa biha ai wa wassa bil islam wato wassa bi kalimati aslamtu li rabbil alamin ya barta gado ga ƴan bayan shi kamar da Allah yake cewa Allah ya ce wasa biya Ibrahimu banihi wa Yaqubu annabi Ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa su Isma'il da su Ishaqa ya musu wasiya cewa ku rike addinin Allah wa Yaqubu to haka nan ma jikan sai Yaqubu shi ma yayi wasiya ga ƴaƴansa da haka kamar da Allah ya ba da labari am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun shine wa yaqub kenan akwai masu karantawa wa yaquba wasa biha ibrahim banihi ibrahim yema ƴaƴansa wasiyan nan wa yaquba kuma yema jikan sai yaquba wasiya wannan bisa malaman da suke ganin cewa ai Yaquban ya taso baban yana rayi kamar da Allah ya fada wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi duriyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa inna fil akhirati lamina salihin cikin an kabutu annabi Ibrahim fa ya sha yabo jama'a cikin alqurani ba ji ba gani da wuya ka samu wani annabi wanda Allah ya dinga zugugutawa yana kuzuta al'amarin shi kamar annabi Ibrahim wannan mahalli ne na bincike ne zaman kanshi irin yaban da Allah ya yi masa da irin ambatan da Allah ya yi mishi kuma wani aiki ya yi samu wannan ambatan miƙa wuya ga Allah yadda da duk hukuncin da Allah ya ce ai wato tsantsanta bauta da tsayuwa akan tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa to Allah ya ce mun ba shi Ishaqa da Yaqub kuma mun sanya a cikin zuriyar shi annabta mun aika musu da littafai sannan kuma mun ba shi ladan shi tun anan duniya to me ladan da aka ba shi anan duniya shine wanzan da ambatan shi da Allah yayi ya ba mai da Allah yayi ya waita annabawa a cikin zuriyarsa ya waitar mutanen kirki kare wata ma annabi mafi daraja jikansa ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wa atainahu ajrahu fid dunya wa inna fil akhirati lamina salihin duk sanda Allah yake batun shi suka ji ya ce yana da nagarta a lahira yana da kamar ita wacce cikin bakara da muke karantawa da kuma wannan a cikin suratul ankabut to wasu kuma suka ce a ai Yaquba bai riske shi ba labari dai aka bashi eh labari aka bashi cewa za a bashi da sannan wa yaquba nafilatan za kuma a bashi kari akan dan da aka bashi ishaqa wa yaquba nafilatan kari ne akai almuhimu dai duka wannan kirawoyi akwai su a shi malam yana kawo mana wannan ne da hujja akan cewa aslin aslamtu wa qala ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki Allah yace kace musu lalle ni Allah ubangijina ya shirye she ni zuwa ga tafarki madaidaici addini tsayayye irin addinin annabi ibrahima wanda ni kakke ne akan gaskiya kuma da dai bai taba zama cikin mushrikai ba kulinna salati wa nusuki kace musu lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya wa mamati da abinda zan aikata a rayuwata da abinda zan yi wasiya a lokacin mutuwata ko kuma ya zama hayati wa mauti shine mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duka ga Allah ne la sharika la babu abun tarayya ga Allah wa bidhalika umirtu haka aka ce in yi wa ana awwalul muslimin ine farkon masu mika wuya ga Allah kaga shi ma nan batu akan mika wuya ga Allah wal islamu yusta'malu laziman wa laziman mu'addan bi harfil lam lafazin al islam lafazi ne lazimi wato baya ta'adda sai in an sanya mushi harfin lam wanda yake zama wato sultani dake ba wa fi'li lazimi daman ya ta'adda mislu ma dhukira fi hadhihi al ayat kamar yadda aka ambata a wadannan ayoyi zaka ga kamar aslamtu li rabbi kaga akwai lam amma aslin kaga tunda bai ta'adda ba babu maf'ulu bihi saboda ba a kawo lamun ba yace to kuma da aka ambata wadannan ayoyi da kuma kamar fadin Allah qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin qalat balkisa tace rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah lalle ni na cuci kaina wa aslamtu ma sulaimana lillahi kaga an kawo lamu aslamtu na mika wuya tare da Sulaiman lillahi rabbil alamin izuwa ga Allah ubangijin talikai wa mislu qauli ta'ala da kuma fadin Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma ga Allah kuma ku mika wuya lahu shi ma da lamu min qabli an ya'ti yakum al'azabu thumma la tunsaru tun kafin azaba ta zo muku ba da yake miki wa mislu qaulihi da kuma fadin Allah afa ghayra dinillahi yabghuna ولَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ yace afa ghaira dinillahi yabgu yanzu wani addinin koma bayan na Allah suke bi abinda yago game da tarihi sauka wannan aya ko sabon zukunta shine babban kafirin nan ake cewa kabul ashraf kabul ashraf ko wannan da aka kashe wanda annabi sai aka kashe shi su Muhammad ibn Muslima wani takaddarin bayahude din nan shine da wasu jama'a shi suke husuma tsakanin su da nasara kowa yana cewa addinin sa yafi na dayan qalatul yahudu da sitin nasara alashi wa qalatul nasara da sitin yahudu alashi to kuma da karshe sai suka kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yarba musu gaddama tsakanin kristanci da yahudanci wa lafi sai annabi yake ce musu kilal millataini a laisa min dini ibrahim ai duka da addinin krista da na yahudu duka ba addinin annabi Ibrahim bane shine sai Allah kuma ya saukar da wannan aya ya ƙara goyen bayan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadin Allah cikin Ali Imran afa ghayra dinillahi yabud yanzu wani addini suke nema kuma bayan na Allah walahu aslama ai ka aslama mai ana istaslama wan qada man fis samawati wal ardi lillahi dukkanin wanda ke cikin sammai da ƙasa ga Allah suka koma qau'an wa karhan sun musulunta sun zama musulmi na ƙwarai shine qau'an wa karhan sun musulunta sun yi ikirarin musulunci a daidai mutuwarsu kafirai kenan qau'an wanda ya musulunta da gaske karhan wanda ya zo mutuwa ya ga musulunci karara ya yadda a zuci amma ba zai iya amsawa ba kuma da Allah yake cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'asana cikin suratul mu'minun ko a lokacin da suka ga bala'i imanin su ba zai amfane su ba ko kuma ya zama karhan ana nufin tunda ya ce man fis samawati wal ard halittu banda mutane kadai sai ya zama kamar da Allah yake cewa wallahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan ta cikin suratul ra'd wa zilaluhum hakanan kamar fara Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah sai ya zama ma'anar karhan kenan hatta kafirai a cikin qararati anfusihim suna so suna ki sun yadda cewa akwai Allah kuma shine mahaliccin su sai ne sun ki mika wuya shine ma'anar tau'an wa karhan tau'an wanda ya musulunta da gaske karhan kuma ɗaya daga cikin waɗannan fasarorin guda uku wallahu a'lam wa ilayhi yurja'un kuma izuwa ga Allah za su koma wa mislu qawlihi da kuma ha ilahi kamar fadin Allah qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Allah yace qul kace musu anad'u min dunillahi yanzu nan sai mu kirayi wani abu kuma bayan Allah ma la yanfa'una abinda ba zai amfane mu ba wa la yadhurruna ba zai cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina kuma sai mu zo mu yi ribas mu yi ridda ba'da id hadana Allah bayan Allah ya shirye shi mu kalladhi istahawathu ash-shayatinu fil ardi kamar wanda shedanu suka fisge shi a cikin ƙasa hairana ya shiga cikin rudani lahu ashabun yad'unahu ila al-huda yana da abokai suna kiran shi zuwa ga shari'a suna ce mishi itina ka zo ka samu shari'a amma shedanu sun rikita shi ya kasa samu qul inna hudallahi huwal huda ka ce musu shari'a Allah ita ce shari'a wa umirna linuslima li rabbil alamin kaga shi ma da akwai labu wa umirna kuma an umurce mu muslima mu miƙa wuya li rabbil alamin wa an aqimu ssalata kuma an ci mu tsaye da sallah wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah wa huwa alladhi ilayhi tusharun kuma Allah shine wanda za a tashi ku a tara ku a gaban sa na ɗaya kenan yace wa yusta'malu muta'addiyan maqrunan bil ihsani ana kuma wato amfani da lafazin al-islam ya zama yayi ta'adda amma a gwama shi da al-ihsan ka kauli ta'ala kamar yan fadin Allah wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara kafirai suka ce babu mai shiga al-janna sai ba yahudi ko ba kristi Allah yace tilka amaniyuhum wannan buri ne kawai babu hujja a cikin shi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma ka ce musu kawo hujja inda gaske ne bala Allah yace yadda abin yake man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wanda ya miƙa wuya kaga aslama ya zo da maf'ul bi shine wajhahu aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun aka ƙara da lafazin ihsan falahu ajru inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzan wannan shike samun ladan sa gun ubangijin sa kuma bai da tsoro baya cikin bakin ciki wa qawlu ta'ala da irin fadin Allah wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin hakanan ma kaga irin wancan ne waye fi kyan addini fiye da wanda ya miƙa wuya ga Allah kuma yana mai kyautatawa sai zo shi ma da aslama wajhahu wajhahu din shine maf'ul bi wattaba millata ibrahima hanifan wattakhadha Allah ibrahima khalida kuma ya bi addini ibrahim wanda yake addini ne mai kakke hakika Allah yayi riko da ibrahimu a matsayin badadinsa malam yace faqad ankara Allahu an yakuna dinun ahsana min hadha ad-din Allah ya ce babu wani addini da yafi wannan addinin kyau wa huwa islamul wajhi lillahi wani addini shine miƙa wuya ga Allah ma al-ihsani tare da kyautatawa wa akhbara annahu kuma ya bada labarin cewa kullu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun duk wanda ya miƙa wuyansa ga Allah yana mai kyautatawa falahu ajruhu yana da ladansa cikakke inda rabbi ya gurin Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba su cikin tsoro ko damuwa Allah ka samu cikin su yace asbata hadhihi alkalima aljami'a walqadiyyah alamma ya tabbatar da wannan kalma mai ma'ana gamammiya da wannan qadiya budaddiya raddan lima za'amahu man za'amahu annahu la yadkhulul jannata illa mutahawwidin aw mutanassir Allah ya tabbatar da wannan hukunci ne ga waɗanda suke riyawa cewa wai babu wanda ya shiga aljanna sai krista ko bayahudi Allah ya nuna musu san ba haka bane wanda zai shiga aljanna wanda ya samu lada cikakke shine wanda ya mika wuya ga Allah yana mai kyautatawa wa hadanil wasfani to yanda ya karatsa Allah kafin wata mas'ala wadannan sifofin guda biyu wa huma islamul wajhi lillah shine mika wuya ga Allah da Hausa mu mika wuya muke cewa ba mika fuska ba ko wal ihsan da kuma kyautatawa humal aslanil mutaqaddimani sune dai ka'idoji guda biyu da suka gabata wa huma qaulul qauli wal amali khalisan lillah magana da yake cewa ayi dan Allah kuma ya dace da addinin da Allah yace ayi yace to dai sune islamul wajhi lillah kuma sune al ihsan din menene su yace shine mika wuya ga Allah ta fuskar aikin ya zama magana ce ko aiki ya zama don Allah wa sawaban kuma ya zama daidai me sawab muwafiqan lis-sunnati wash-shari'a abinda aikin da aka lama dai daidai shine aikin da ya dace da sunna da shari'ar Allah wanda yake da basis a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar Allah wa zalika anna islamul wajhi lillahi huwa yatadammanu ikhlasal qasd wan niyya domin shi mika wuya ga Allah yana daukar ainihin wato yi dan Allah da kyautata niyya don Allah kama kala ba'dhum kama yadda wani yake fada wani mawaki wani baiti ne wannan wanda yake ana yawan fadan shi da ba a san asalin shi ba waye fadin shi ba ma sibohi ne fara kawo shi a cikin littafin shi a cikin alkitab dan kafa hujja akan lafazin ghafara cewa yana iya ta'adda zuwa ga maf'uli guda biyu ba tare da harafin jarra ba kame da ya kawo kame da kuma al-ashmuni shi ma ya kawo a cikin sharhul alfiya da yake cewa astaghfirullah dhanban lastu muhsihi rabbal ibadi ilayhi alwajhu wal amal astaghfirullah ina neman gafara Allah kaga Allah ismul jalala shine maf'ulul awwal dhanban shine maf'ulul thani a dabi'ance ana yawan cewa ne astaghfirullah min dhanbi to sai zama maf'ulul awwal amma ina saba kai dai na biyu kuma bi wasta ta halsu jar to amma sai wasu malaman nahu suka ce ya halasta duka biyun su zo babu harafin jarra shine ake kawo wannan baitin a matsayin shahidi amma shi bin timiya inda yake kallo a baitin shine karshen cewa rabbul ibadi ilayhi alwajhu wal amalu alwajhu wal amalu kaga wato alislam mika wuya ga Allah shine ahsanu man aslama wajhahu lillahi sai kuma wa huwa muhsinin shine al'amal din wadannan guda biyu suka dame shi a cikin baitin yace wa qadis tu'mila istamala huna arba'ata alfadi ana yin amfani da kalmomi guda hudu an yi amfani da lafazin islam islamul wajhi wa iqamatul wajhi mika wuya da kuma tsayuwa akan addinin ka kauli ta'ala wanda wannan shi yake kama da fadin Allah da Allah yake cewa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin kace Allah ubangiji na yayi umarni da adalci kuma ya umarce ku da ku tsaida fuskar ku a kowane ainihin masallaci wurin sujuda ke ibnu kathirin yana cewa yace yana cewa ne da wannan wajen cewa amarahum bil istiqamati fi ibadatihi fi mahalliha Allah yayi umarni da tsayuwa akan ibada a wuraren ibada ina me istiqama yace hiya mutaba'atur rusul tace bin manzanni a can gaba yace wa ma ja'u bihi min ash-shara'i da bin abinda suka zo da shi na shari'a yace bil ikhlas bin abinda manzanni suka zo da shi na shari'a tare da tsarkake niyya fa innahu ta'ala la yaqbalu min al-amali Allah bai karban wani aikin jibrul kathirin hatta ya jama'a hadainir rukunaini sai aikin ya hada waɗannan abubuwan guda biyu menene su na daya an ya kuna sawaban ya zama daidai muwafiqan lish-shari'a na biyu kuma an ya kuna khalisan min ash-shirki su ne abubuwan da Allah yake fada nan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa qala kuma Allah yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifan ka tsaida fuskarka ka tsaida hankalinka akan addini kana mai zama mai miƙaƙƙen addini fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha addini wanda ya dace da fitrar da Allah ya halicci mutane akai wa tawjihul wajhi ka qauli al khalil, yace miƙar da fuska da dacewa da addini kamar yadda Ibrahim al khalil yake cewa ne, wajjahatu wajhi lil ladhi fatara as samawati wal ard hanifan wama ana min al mushriki, yace wajjahatu wajhi na tsaye da fuska ta lil ladhi fatara as samawati wal ard, ga Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa, hanifan ina mai yin addini mai kakke, kuma ana min al-mushrikin ban daga cikin mushrikai. Malai yace wa kadhalika kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ai listiftahi fi salati, irin wannan addu'a ce kuma maiki sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin addu'a sa ta bude sallah da yake cewa wajjatu wajhi lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a daga cikin addu'o'in shi da yake bude sallah, kamar yadda Muslim ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallar sa ta qiyamul layli da addu'a irin wannan wajhatu wajhi lil ladhi fatara as-samawati wal ard zuwa ƙarshen ta. Malai ya sake cewa wa kana yaqulu idha awa ila firashi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafi makwancin sa ya zo kwanciya, daga cikin addu'o'in da yake yi yakan ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka, ya Allah na miƙa al'amarin rayuwa ta gare ka kuma na fuskance ka ya Allah. Rawahu al-Bara ibn Azib fi sahihi aidan. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu shi rutu wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zo kwanciya yakan ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka, da wasu dai ibarori makamanta wannan da suka zo a cikin hadisin a riwayoyin Bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi. Wal fal wajhu, wannan da yace aslamtu wajhi yatanawalul mutawajjih bi kasril mim, yana iya daukan ma'anar shi ismul fa'il din wanda yake yin addu'a, wal mutawajjih bi fathil mim da wanda aka fuskanta zuwa gare shi ilayhi, wa yatanawalut tawajjuh nafsuhu da shi kanshi fuskantuwar, yana daukan ma'ana guda uku, wanda ya aikin fuskantar wani da wanda aka fuskance shi da kuma shi kanshi fuskanta din, kama yuqalu kama yadda din aka ce ayyu wajhin turidu ay ayya jihatin wa nahiyatin taqsud, kaga wurin da za a je din kin wa zalika annaha mutalazima annahuma mutalazima, domin da wanda aka fuskanta da wanda ya fuskanta suna da talazumi, da wanda aka fuskanta da inda aka fuskanta suna da talazumi. Fa isu tawajjaha al-insanu tawajjaha wajhu, domin idan mutum ya fuskanta nan fuskar shi take fuskanta, wa wajhu mustalzimun li tawajjuhi, fuskar shi tana lazimtan inda ya fuskanta, mutum bai fuskanta wani waje ya tafi da riba sai ko wa hadha fi batinihi wa zahiri jami'a, haka a zahirin fuskar za ta fuskanci inda bai je, haka zuciyarsa ma kuma tana fuskanta inda bai je din. Fahiya yace dan haka su din arba'atu umurin, awwalu guda hudu, wal batinu huwal aslu, na cikin zuciya shine asali, fuskanta da zuciya, wal zahiru shi ko fuskanta da jiki, huwal kamalu washi'aru shine yake cika aikin, kuma shine abinda za a gani a mutum hukunci, idan mutum ya tashi wata ibada abinda yake mafi muhimmanci shine abinda ya fuskanta zai yi da zuciyarsa, sannan kuma abinda zai cika wannan shine yayi aikace, wanda kuma abin nan da ya aikace da shi za a mai hukunci. Al-misali in za a hukunta wani mai kula da sallah ne, kaga zahirin za a kalla ba za a kalli niyya ba, yayin da kuma ita niyyar ta fi muhimmanci wajen hukuncin da Allah zai mishi, amma kai dan uwan shi mutum baka san niyyarsa ba, saboda haka kuma mutum ba zai ce ai shi yana niyyar sallah, ai shi kullun a cikin niyyarsa akwai son sallah, kuma bai duwa sallah cikin musulmai sannan a lissafa shi a cikin masu sallah ba, daka da shi'ar ake hukunci, amma kuma qasdu da ke cikin zuciya ya fi muhimmanci shi kuma a wajen hukuncin da za a yi na ikhlasi ko rashin sa. Fa idza tawajjaha qalbuhu ila shay'in, idan zuciyar mutum ta fuskanci wani abu, tabi'ahu wajhuhu adh-dhahir, daga fuskar shi ta zahiri tana bin wannan abu. Wa fa idza kana al-'abdu qasadahu qasduhu wa muraduhu wa tawajjuhu ila Allah, idan bawa ya zama nufinsa da muradinsa zuwa ga Allah ne, fa hadha salahu iradatihi wa qasdihi, wannan yana nuna zuciyarsa tana da nagarta ne sai yake bin Allah fa idza kana ma'a zalika muhsinan sannan ya zama yana da zuciya mai nagarta kuma yana bin Allah sannan ya kyautata faqad istama'a lahu ko an yakuna amaluhu salihan wa an yakuna lillahi ta'ala to ya hada rukunnan da zasu sa aikin ya zama dan Allah a zuciyarsa yana da kasadi sannan yayi aikin aikace kuma ya kyautata aikin to wadannan abubuwan guda uku din suka hadu ya samu rukunnan da zasu sa aikin shi zama nagari kuma ya zama dan Allah yake kama qala Allah ta'ala min da Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada wanda duk yake son gamuwa da Allah salin alin faly'amal 'amalan salihan to yi aiki nagargari shine ya kyautata din wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada kuma kada ya shirka babba ko karama kada ya yi ta wa huwa qawlu umara radiyallahu anhu wannan ita ce magana irin wanda sayyidina umar ya ambata a inda yake cewa aka ji shi yana dawafi yana addu'a yana cewa allahumma ja'al amali kulluhu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya allah ka sanya aiki na duka ya zama nagargari wato wanda nayi shi da kyau da kwazo da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya sannan waj'alhu liwajhika khalisan kuma ka sani niyata dan kai kawai wala taj'al li ahadin fihi shay'a kar kuma ka bari ya allah ya zama cewa ina yi dan wani allah kar ka bari na yi dan wani wal amalu salihu huwa al ihsan huwa fi'lu al hasanati in ka ji an cewa aiki amalan salihan to abinda yake nufi aiki na kyautatawa wanda za ka yi kamar allah yana gani kamar kana ganin allah huwa fi'lu al hasanati shine aikata ayyuka na gani huwa ma amara allah bihi shine aikata abinda Allah ya ce aikata wallazi amara Allah bihi wallazi shara'ahu Allah abinda Allah ya umarni shine abinda Allah ya ce ayi huwa almuwafiqu likitabillahi abinda Allah ya umarni shine abinda ke cikin alqur'ani wa sunnati rasulihi abinda ke cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faqad akhbara Allah ta'ala annahu min akhman akhlasa qasdahu lillahi wa kana muhsinan fi amalihi fa innahu mustahiqqun li thawab salimu min al-iqab kuma Allah ya ba da labarin cewa wanda yayi dan Allah ya kyautata to wanda ya cancanci lada kuma ya tsira daga azaba wali hadha kana a'immatu salaf rahimahumullah yajma'una hadain al-aslain sai ka ga limaman magabata idan sun zo magana akan aiki sukan hada siffofin guda biyu ka qaulul fudail ibn iyad radiyallahu anhu fudail yana cewa da yazo yana fassara fadin Allah li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarabta ku ya ga su waye suka fi kyan aiki da fudaili yazo fassara wannan waje sai ya ce amalan salihan akhlasuhu wa aswabu aiki wanda aka yi shi ya samu fifiko wajen ikhlasi ya kuma samu fifiko wajen dacewa da abin da yake daidai a shari'a Al-Imam Abu Nu'aymin Al-Asfahani shi rawaito wannan a cikin littafin shi Hilyatul Awliya fa qila lahu sai aka ce da shi ya Aba Ali Allah shi gafarta mala ma akhlasu me kake nufi da mafi ikhlasi wa aswabu me kake nufi da mafi zama sawaba fa qala yace innal amala idza kana sawaban lam yakun khalisan wa lam yakun khalisan lam yuqbal shi aiki guda ya dace da abinda Allah yake so kai sallar ka kai azumin ka yadda Allah yake so a yi amma ba kai dan Allah ba to Allah ba zai karba ba dace wanda kai a zahiri wajen yin ibadar ya dace da abinda Allah yake so tilawa kalahiya law kuma da kalahiya law amma zuciyar ba ta nufaci Allah ba to kaga ya zama sawaban lakin lam yakun khalisan wa idza kana khalisan in kuma kai da kyakkyawan niyya wa lam yakun sawaban amma ba kai dan Allah ba ka dace da daidai ba lam yi kubar shi ma ba za a karba ba ina misali shine mutumin da yayi tsaye da sallah yayi ta tsaf lafiyayye sallah kaga yayi ta sawaban sallah ce ibada ce da aka shar'anta kuma yayi ta dace da shari'a amma zuciyar shi ba Allah yake nufi ba to lam yakun khalis ko kuma da zama ikhlasin yana nan yanzu kamar akwai wanda tsakanin shi da Allah yake yin maulidi har ga Allah gani yake ibada ce kuma cikin zuciyarsa shi yana nufin samun lada ne a wurin Allah musamman alhazai da masu taimakawa abin an anna musu cewa kauna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki makudan kudi ya bayar dan aje ai sanarwa a dafa abinci a kama venu a dinka mutane anko ayi sauran logistics duk wannan duke yana ganin infaki yake yi dan Allah kaga ya samu bangaren farko shine ikhlasi amma bai samu sawab ba dan bai dace da abin da Allah yake so to shi ma asara ne duka biyun asara ne dole sai an hada ikhlasi da kuma sawab idan Allah kuma ya dace da ibadar Allah ina fata mun gane wannan malam yace lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunna al khalisi ne zama don Allah as sawab kuma shine zama akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa ibn shahil wal lalakai al imam umar ibn ahmad ibn usman al baghdadi abu hafs lakum sanin da suna ibn shahil mai littafin at tafsir al kabir da al musnad da tarikh ibn shahil da kitab az zuhud da makamantan su malami ne da ya rayu a karni na 4 ya rasu shekara ta 385 yana daga cikin malamai kamar da Rabi yake fada cewa bai daga cikin malamai gogaggu amma dai fa lakinnahu rawiyatul islam ya tare ilimi mai yawa amma ana maganar malamai gogaggu waɗanda ilimin su no shakin to capacity shi bai kai ba amma dai malami ne mashuhuri ta fuskar tattara da tatafai da yawa Allah ya gafarta mishi to da shi da wallala ka'i da dai malam hibatullah ibn al-hasan ibn mansur abul qasim al-lalaka'i lalaka'i da aka sani mai sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa to subinan sirwaito an sa'id ibn jubairin qala daga sai dan jubair cikin tabi'ai malamin nan wali nan cewa la yuqbalu qawlun illa bi amal ba a karban magana kawai dan mutun ya fada bai yi aiki ba wala yuqbalu qawlun wa amalun illa bi niyya ko ba a karban magana da aiki ba tare da niyya ta gari ba wala yuqbalu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi wafaqatis sunnah sannan shi ta magana da aikin da kuma niyyar dukkanin zuma ba su samun shiga sai in sun dace da sunna wa rawaya anil hasan al basri mithla hay law malaman suka sake kawowa daga al hasan al basri kwatan kwacin wannan magana wa lafzu ma ruwi anil hasan la yuslihu makana la yuqbalu tunda yace la yuqbalu amalun shi kuma sai yace la yuslihu qawlun wa amalun wato aiki zai zama mai nagarta sai da niyya aiki da niyya ba su da nagarta sai da kaza har zai zuwa karshen su wa hadha fihi raddun alal murji'a alladhina yaj'aluna mujarrad alqawli kafiya malai yace wannan kuma kaga mai da zance ne ga murji'awa wanda suke ganin indai ka furta kalmar shahada to ta wadatar ba sai kai aiki ba fa akhbara annahu la budda min qawlin wa amalin kaga shi sai yake gaya mana wajibi ne a fada kuma a aikata idil imanu qawlun wa amal domin imani shine magana da kuma aiki la budda min haraini dole a samu biyin wa qad basatnahu fi ghairi hadha al mawdi yace mun yi magana dalla dalla game da wannan iskaliya a wani wuri can daban kaman ibn taymiya da littafi musamman kitabul iman juz'i haka guda ana buga shi kaman gidan bulugul maram kuma ana samun shi a cikin majmu'u al-fatawa wa bayyana anna mujarrada tasdiqil qalbi wa nutqil lisani ma al-bughdhi lillahi wa shari'atihi wal istikbari ala llahi wa shari'atihi la yakunu imanan bittifaqil mu'minina hatta yuqtarana bitasdiqi amalun salih yace a can muka bayyana cewa mujarradin ka ji zuciyarka ta yarda da Allah sannan bakinka ya furta cewa ka yarda akwai Allah amma kuma kana kin shari'ar Allah kana kin addinin Allah kamar yadda wasu cikin yan boko su sunan su musulmai iyaye da kakanni musulmai ne su kuma suna sallah amma da zarar an ce abu kaza addini za su fara yaki shi za su fara fada shi za su fara suka shi za su fara kawo mai tangarda su fara kawo mai tarnaki sannan walistikbari ala shari'atillahi kana mashari'ar Allah girman kai kana ganin kai tunaninka da fahimtar ka da rayuwa da zurfin bincikenka ko da abubuwan da ka gano ko irin nazarin da kai ko irin research da kai ka wadatu daga sai ka bi doka ko shari'ar Allah la yakunu imanan wannan ba imani bane bittifaqil mu'minina irin su ne zaka ji dawo yana cewa la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukaddiba. Mutum ya dinga fagamniya, shi ba mumini tsantsa wanda ya gazgata Allah ba, shi ko ba bakin kafiri wanda an san kafiri ne na abin nan na kwarai, kamar yadda sakwata suke cewa kafiri ne wanda yake na kwarai, da an ganshi an san kafiri ne, ba haka bane. Ya zama mutane matsala in yi mutu a rasa, za a mai jana'iza ko ba za a mai ba, za a ce Allah ya karsa wanda za ka yi. Ya jawa mutane ya kawo wani sabon samfuri da ba a san da shi, shi ba musulmi na kwarai ba, ko shi ba kafiri na kwarai ba. Allah ya kyauta. Wa aslul amali amalul qalb, asalin aiki shine zuciya ta fara aikin. Me aikin zuciya take? Huwal hubbu, ta kaunaci Allah. Wat ta'zimu, ta girmama Allah. Al munafi, wanda so din nan da girmama wannan yana kore. Lil bughd, ya hana kin Allah a cikin zuciyarka. Wal istikbar, kuma ya hana yi wa Allah girman kai. Bal qalu, su suna cewa la yuqbalu qawlun wa amalun illa bi niyya, ba a karban aiki magana da aiki sai da niyya. Wa hadha zahir, wannan a fili yake. Fa innal qawla wal amala idza lam yakun khalisan lillahi lam yaqbalhu Allah, domin da aiki da magana idan mutum bai don Allah ba, Allah baya karba. Summa qalu, sannan suka ce la yuqbalu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah, shi ita kanta magana da aiki da niyyar su ma sai suna ce da sunna. Me sunna yace? Wahiya shari'a, suna ce da abin da Allah ya ce yayi. Wahiya ma amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, suna ce da abin da Allah ya umarni, suna ce da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni. Li anna alqawla wal amala wan niyyata alladhi la yakunu mansusan mashru'an qad amara Allahu bihi yakunu bid'a, domin da magana da aiki da niyya wanda babu shi masnunan, babu shi a cikin sunna mashru'an, babu shi a cikin shari'a, sai ya zama bid'a. Kullu bid'atin dalala, kuma duk bid'a batace. Laysa mimma yuhibbuhu Allah, irin wannan aiki na bid'a bai cikin abin da Allah yake so. Fala yaqbaluhu Allah, da haka Allah ba zai karba ba. Wala yuslu, kuma zai zama mai nagarta ba. Mithlu a'malil mushrikina wa ahlil kitabi, dai yake da ayyukan mushrikai da kuma ayyukan ahlil kitabi. ولم السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات, idan salaf suka ce kaza sunna ne, yana daukan abin da yake sunna a cikin ibadoji. Wa fil itiqadat, da sunna a cikin kudurori. Wa in kana kathiran mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna al kalam fi al itiqadat, din da yake mafi wanda suka sannafa da suka kasa sunna as sunna, za ga suna nufin in an ce as-sunna yafi zuwa da ma'anan itiqadat, kaman as-sunna wannan namu na Ibn Abi Asim, kaman sharhu sunna na Barbahari, kaman as-sunna na Ibn Abi Zamani da ire-iren su, da an karanta kitabu sunna na Humaidi, duk kitabu sunna wanda makanta na Ahmad Ibn Hanbal, wanda Malai Al-Bukhari shi ma ya sake yin shi, duka haka suke nufi. Amma kuma ana samun kitabu sunna da kuma ma'anan ayyuka na shari'a, kaman bagwi, kaga shi ma sunan sharhu sunna, amma shi kuma nan sunna shari'a yake magana, ba aqida ba. Haka in suka ce mina sunnati kaza, to zai zama suna nufin wannan addini ne ta fuskar ibada. Wa hadha ka qawla ibnu mas'udin wa ubay ibn ka'b wa abi darra radiyallahu anhum, iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ati, ce yin kadan kai gurgudo a cikin sunna wajen aiki na shari'a na ibada kenan, ya fi maka alkhairi fiye da kaje ka zama kwararre mai kwazo mai bada capacity a cikin bid'a. Wa amsalu zalika, da ire-iren waɗannan. Za mu saurara anan, saboda ya gama da wannan gaba insha Allah zai fara magana akan wata gaba ta musamman game da al-ikrah, tirsasa, hukuncin tirsasa wa mutum ya yi abinda bai niyya ba. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.